Arziki na Allah ni chini mepajerwa chini mesakawa duk wanda aka cuta shiriya ta Allah ce chini me shiryarwa ni bani iyawa ka taimake ni ya Allah kokare yana da rana balle moto karkare na moto Allah ma ya daraja shi kokare yana da rana balle moto karkare na moto Allah ma ya daraja shi Respect is reciprocal abinda baka so kar kai mun shine zance noma ka so wa dan uwa abinda kake so daga hadisi ne bita some people come into your life as blessing not lessing yau ka sani baka san gobe ba ba kowa bane zai so ka ba idan kai ne yau gobe ba kai ba lamarin ka ka bar wa Allah rabba arziki na Allah ne shine mai bayarwa shine mai sakawa duk wanda aka cuta shiriya ta Allah ce shine mai shiryarwa ni bani iyawa taimake ni ya Allah kokare yana da rana balle moto karkare na moto Allah ma ya daraja shi kokare yana da rana balle moto karkare na moto Allah ma ya daraja shi